أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda da rahamar shi da kaddarawan shi ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatun mu na littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam wanda muka yanke sanadiyan Ramadan. Muna fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukan da suka gabata cikin watan Ramadan, ya gafarta kurakurai, kuma ya maita mai tamamu Ramadanoni masu yawa tare da alheri. Na fatan Allah ta'ala ya gafarta mamu tubatubai da kurakurai. Insha Allah za mu ci gaba a cikin wannan littafi daga inda muka tsaya. Yanzu za mu tashi babul hayl, babi wanda zai yi magana bisa kan haila. Nan babul haydi, babi wanda zai yi magana bisa kan haila. Wannan babin zai ambata muna hukumce-hukumcen haila da kuma hukumce-hukumcen istihada, jinin ciwo kenan, da jini na al'ada, da kuma abin da yake da alaka da su, kamar yanda Allah ta'ala ya yi bayanin hukumce-hukumcen haila a cikin Alkur'ani mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haila a cikin hadisai ingantattu. Haka kenan, bayanin hukumce-hukumcen haila yana cikin addinin Musulunci, yana cikin kuskuren da wasu suke yi sukar hukumce-hukumcen haila sai su nuna kamar koma bayan ababe, har suna sukar su ce waɗancan ai malaman haila ne da bi, kamar suna nihin ba malamai bane wanda suke da wayewa, wanda suka san rayuwa, wai malaman haila da bi. To cewa haka nan, ko da malami ne ya faɗi, kuskure ne babba. Ka ce suwa ne waɗannan kutali su malaman haila ne da jinin biki, to kana nihin kenan shi haila da jinin biki kamar abin renawa ne, abin yi wa izgili. Alhali kuma Allah da kanshi ya sabkar da ayoyi Alkur'ani, yana bayani bisa kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin ingantattun hadisai. To kaga yin izgili gare shi, yin izgili ne ga wani abu na addini, wanda in mutum da ilimi ya yana iya zama sanadiyar ridda gare shi, in kuma jahili ne to sai mai uzuri na jahilci. Don haka dai a takaice, hukumce-hukumcen da suka shahi haila ko kuma suka shahi jinin ciwo, dukkanin su Musulunci ne, kuma ba a rena su ko a nuna ba su da mahimmanci ko kuma koma bayan ababe. To shi yasa malam ya kawo wannan babin su kutum, kamar yanda malamai da yawa suna yin babubbuka wanda suka shahi magana bisa kan haila a cikin littafan hadisi da littafan fikihu da makamantansu. Kalmar al-hayd asalinta a Larabci tana nihin as-silan, kwarara, haka take nihi. Don haka a Larabci ma ana cewa hadal waji, yanan idan teku ya kwararo ruwa ko wani kwari na ruwa sai a ce hadal. Amma ma'anan shi a istilahi kenan, a ilmancen aka ce haila, to kai tsaye ana nihin jini ne na ɗabi'a wanda Allah ya halicci ‘ya’ya mata, yana hoto masu a cikin lokuta waɗanda suke sanannu, ba wani babu wani dalilin ciwo. Tunda shi jinin haila kaga ba jini bane wanda yake hutawa sanadiyar ciwo, ba jini bane wanda yake hutawa sanadiyar bigewa ko kwarurewa ko cakewa ko kuma haɓo, a duka bai da wani dalili. Don jini inda yana da dalili da yasa yake hutawa, to wannan ba shi bane jinin haila. Shi jinin haila haka nan kawai zai huto saboda ke mace ce ba namiji ba, babu wani dalili. Kuma wato yana hutawa ne a cikin wasu lokuta sanannu, ba kullum ba yake hutawa. To wannan shine jinin haila wanda Allah ya halicci, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, wato jini ne wanda Allah ya halicci wato ‘ya’ya mata, ɗiyan annabi Adam ya halicce su tattare da shi. Kenan ba wani jini bane na illa ko na matsala ko na ciwo, kawai halitta ce. Haka Allah ya halicci mace duk inda ta balaga, to wannan jinin zai dora fito mata lokaci zuwa lokaci. Wannan shine jinin haila wanda yake da hukumce-hukumcen shi kuma lalle ne ya zama na mata sun karanci wannan hukumce-hukumcen sun san su domin baya dacewa ga wata mace musulma ta jahilci wa'annan hukumce-hukumcen domin jahiltar da za ta yi ma hukumce-hukumcen yana nuna za ta samu matsala da tangarda cikin addininta da kuma alakarta da Allah domin Allah ya tsara hukumce-hukumce wanda suka shahi ibadarta duka yana da alaka da wannan jini kenan dole ne mace duk yanda ta ga an yi bayani ba ta gane ba to ita ya zama cilas ta nemi ƙarin bayani sai ta gane domin ita ba wai za ta ce ba kawai na ji wa'azi a ita dole ne ta gane yanzu na wurin mu duk in ai bayanin haila ba mu yi da ganewa ba kaga akwai dan ragowa go da sauki to amma mace fa a ita ba sauki dole ne sai ta gane to abinda ma yahi dacewa kullum ina faɗin cewa kamata yi a ce mata sun yi maza sanin hukumce-hukumcen haila saboda babu wani namiji da yake haila to amma Allah da ikon shi sai ga kullum ma wato maza ne suke yin bayani kullum ma bayani dalla-dalla ba sakan hukumce-hukumcen haila maza ne suke wasu ko da matan sun yi kokari wasu sun zama malamai su ma masu karantarwa sai ka ji akwai tawaya dai da rishin kwarewa wajen bayani dalla-dalla akan wannan abu to kuma alhali kamata yi a ce kamar ma mace shine abin da yahi dacewa ta bashi gaba ta gano shi ciki da waje domin ita take da alaka da shi kowane lokaci yana iya faruwa a kanta saboda haka dai malam ya kawo wannan babi na al-haid hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta anna Fatimata ibnata Abi Hubaysh kanat tustahadu lalle Fatima diyar Abi Hubaysh ta kasance tustahadu tana zubar da jini na ciwo fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mata inna damal haid damun aswad lalle jinin haila jini ne baki yu'raf ana gano shi a wata riwaya kuma ya'rif to aka ce yu'raf kenan jini ne baki wanda ake gano shi in kuma ka karanta da riwaya da tace damun aswad jini ne baki ya'rif yana wari al'arafu al'arabci shine wari ya sha bamban da riwaya yu'raf aka ce yu'raf kenan ana sanin shi sananne ne ana sanin shi da kalan shi kuma kace ya'rif kenan yana wari fa idza kana zalik idan wannan ya kasance fa amsiki anis sala to sai ki kame game da sallah fa idza kana al-akhar idan dayan ya kasance fa tawadda sai ki alwala wa salli ki sallah rawahu abu daud Abu Dauda ya rawaito shi wannan sa'iyu da nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta shi wal hakim da hakimu wastankarahu Abu Hatim wato yayi inkarin wannan hadisi to wannan hadisin na farko daga Aisha yarda Allah ta tabbata gare ta bayani ya gabata akan Aisha ita take bada labari anna Fatima ibnata Abi Hubaysh cewa Fatima diyar Abi Hubaysh Fatima diyar Abi Hubaysh radiyallahu anha yanda Allah ta tabbata gare ta kenan wannan Fatima diyar Abi Hubaysh ita ita ma tana cikin sahabbai mata sahabiya ce mai daraja tana cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri sannan kuma makusanciyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaihiyarta to kanat tustahadu ta kasance tana zubar da jinin ciwo al-istihada kenan shine zubar da jini ba lokacin shi ba idan cikin lokacin shi ne shine jinin haila ko in kuma ba cikin lokacin shi bane wannan shine jinin ciwo shi ake ce ma al-istihada to ita ta kasance tana zubar da jini na ciwo domin wannan jinin na ciwo yana samun mace to inda ma yahi rudani shine lokacin da mace take harkon fara al'adan ta kuma sai wannan jinin yazo na ciwo to kaga yanzu mace za ta kasa bambancewa tsakanin jinanan guda biyu ko sai da mana bata san wanne ne ba na haila wanne ne na ciwo to wannan yahi rikita mace in ya zama na harko ne ita bata taba yin haila ba harkon fara hailan ta sai jinin nan na ciwo kuma yazo tare da haila to shi yasa ake san mace ta karance shi ta gano yanda ko da hakan ya faru to kai tsaye tana da ilimi za ta iya bambancewa to wannan Fatima biyar Abi Hubaysh ta kasance ita tana zubar da jini na ciwo. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hey manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace mata inna damal haib, lalle jinin haila damun aswad, jini ne baki, yu'raf, ana gane shi. To nan wurin wato shine darasi na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar, shine cewa akwai bambanci tsakanin jinin haila da jinin ciwo. Kenan ya kamata mace ta san menene bambancin da ke da kai tsakanin su. To nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bambanci guda, shine shi jinin haila jini ne mai duhu-duhu, dan haka aka ce baki ne, ko za ga yana da duhu-duhu, ba ka jini bane kamar jajawar haka, a shi jinin haila yana da duhu-duhu baki. To sannan shi kuma jinin ciwo ba, shi kuma jani, yanda kasan jini haka na yake. Bambanci na biyu, shi jinin haila yana dan doyi haka, yana waruwari, shi kuma jinin ciwo wannan baya da wani warun komi. Bambanci na uku, shi jinin haila zaka same shi yana da kabri, da kabri yake hutuwa. Shi yasa mata suke jin ciwo wajen hutowar shi, saboda kitir-kitir wani bai yake hutawa, in ya dankare wani bai sai hutu kamar tsoka-tsoka, kenan yana da kabri. To shi kuma jinin ciwo ha tsararo kani, baya da kabri. Kaga in mace ta san waɗannan bambance bambancen, bambanci uku kenan ko, to waɗannan muhimman bambance bambancen da suka zo cikin hadisi ne tsakanin jinin haila da jinin ciwo. Jinin haila baki ne, ko kuma kace duhu-duhu gare shi, yana nufa zuwa ga baki-baki haka. Shi kuma jinin ciwo ba haka nan yake ba, jani. Na biyu, shi jinin haila yana da kabri, shi kuma jinin ciwo tsararo kani. Na uku, shi jinin haila yana da doyi, yana da dan waruwari, sannan shi kuma jinin ciwo ba haka yake ba. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle shi jinin haila damun aswad, jini ne baki, yu'raf, ana gano shi. In ka karanta a waccan riwayar da ake cewa ya'rif, kenan ka samu bambanci na biyu, ya'rif kenan yana wari akan waccan riwayar. Fa idza kana zalik, hai manzon Allah yace mata idan wannan ya kasance, wani kenan shi jinin hailan ko bakin mai warin, idan ya kasance kenan, in shi ne kika gani yana zuba a gare ki, fa amsiki an salato, sai ki kame game da sallah. Wannan ya nuna kenan mace mai haila ba ta sallah ko. To kuma haka sanannan abu ne a wajen musulmi tun daga lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da musulunci nan har zuwa yau haka abin yake. In ka ga mutum ya sha kwana ko ya sha daji, to ya kauce matafarkin Annabi, kamar ɗan kalaka to ko. Yau kaga an waye gari suna zuga mata su ci gaba da yin sallah, suna cewa su cikin Qur'ani ba su ga inda aka ce kar ta yi sallah ba, ai in baki sallah ba wuta zaki, dan haka sai kin yi sallah sai kin yi azumi. Su idan mace tana auren ɗan kalaka to, to ko fa tana haila sai ta yi ci gaba da yin ibada, za ta yi azumi ta babu zancen hutu gare ta, domin ɗan kalakato ya ce bai gano ba cikin Qur'ani. To kuma tunda bai gani ba an ce ta yi, to ina ya ga an ce ta yi, bai ga an ce kar ta yi ba, to ina ya ga an ce ta yi kin. Haka na ji wani ɗan kalakato na kwanan nan yana sharhi, tattaunawa mai da shi da wani malami, kuma ƙarshe ya ƙura malamin, shi malamin ahlus sunna ne, ya tattauna da shi. A inda ya kasan baka shirya ba da kyau, kan maka tattauna da ɗan kalakato, domin mace kaza ne, kai in ya kawo maka aya ya za ka yi, kuma tana yi maka shi kama shubha ko, ashe sai su cikin magabata su in suka san mutum wato cikakken dan bid'a ne ba masa tattauna da shi, cewa kai yazo ya sa mana wani shakku cikin addini na ya bata mana tsari. Da shi wannan ɗan kalakatan cewa ai babu cikin Qur'ani, babu cikin Qur'ani inda aka ce mace in tana haila kar ta yi sallah, dan haka sai ta yi. Amma cikin Qur'ani yace ya gano za ta yi sallah, domin haila ai ciwo ne, shi kuma ciwo ai taimama ake ana ciwo sai ai sallah. Dan Allah ce wa in kuntum marda na haka, shi kuma hailan nan yake ciwo, babu shakka ciwo ne, domin bacce ma da kanta take cewa ba ni lahiya in tana haila, tar kanta sai ta ce ba ni lahiya, don ka nuna kenan ciwo ne, saboda ka tunda ciwo ne kenan hukuncin shi hukuncin ciwo, mai ciwo kuma zai kai mama ne sallah, shine fatawar da dan kalakato yake. To ai shine ake ce makalakatan da kanshi, shi wancan malamin suna tattauna ya kawo mai dalili, kawo mai dalili, karshe ya kawo mai wannan ayi, yace sai da ya gamsar da shi cewa haila ciwo ne, malamin yace eh kware ku, sai yace to in kuntum marida ilgan da haka dai to yanzu naji tambayar da ke da kai ga dan kalakato, ita wannan fasar cewa haila ciwo ne, kuma in akwai ciwo taimama ake waye koya ma ita, dan haka ga wanda koya ma shine kalakatan da kanshi, waye koya ma ita, ai Qur'ani da kanshi yace wa man yushaqiqir rasul, to wanda ya saba wa manzo, min ba'de ma tabayyana lahul huda, bayan shari'a ta bayyana a gare shi, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kuma yabi tafarkin da ba shi bane tafarkin da mummunai suka bi. Tambaya ga dan kalakato, nan cikin wannan ayat wane ne ake nihi da mu'minina? In kalakato ko bai san Allah ba, bai san annabi, dole ya yarda sahabban annabi ne, domin lokacin da aka sabkar da ayat babu wasu mummunai ma duniya sai su. Su wane ne ake nihi da mu'minina cikin ayat nan? Sahabbai ko? To aka ce duk wanda ya saba wa manzo kuma ya bi wata hanya wadda ba hanyar da masu imani suka bi ba, nu wallahi ma tawalla, za mu jibanta masa abin da ya jibanta ma kanshi, wa nuslihi jahannam, mu kona shi cikin wutar jahannam. Kenan yanzu wan ga fasare kai ne ka zabe ta, dan haka Allah zai jibanta ma abin da ka jibanta ma kanka, na cewa kawai mace ayin tana haila rashin lahiya ce, ba a taba jin wannan karatun ba, kuma da jan aya wa in kuntum marda, ba a taba jin shi ba sai ga bakin ka kai kada, in kuma an taba ji ka gai ga waye, ina sabilul mu'minin da Qur'ani yace ka bi. Shikenan an kalakato bai da mahita, ma da yake shi wanda ya tattana da shi bai shirya ba, sai ya rasa yanda za a yi da shi. Don haka dai akwai kuma Khawarij, su ma lokacin sahabbai suka bayyana, ai asalin kalakato ma dama da Khawarij take. To Khawarij su ma in mace tana haila zamaninsu sai ta yi azumi kuma sai ta yi sallah. Aisha sawa ta mata da taba zuwa wajen Aisha yarda Allah ta tabbata gare ta, tace ma balun nisa, menene sha'anin mata da suke ramka azumi amma ba su ramka sallah? Sai Aisha tace ab ke ma kalakatanci, ke ma kina cikin masu ra'ayin Khawarij? Sai tace a lastu bi haruriyya walakinni as'al, tace ni ba a kalakato bace, ba a Khawarij bace, kawai ni dai tambaya ce niki. Sai Aisha ta ce to in dai tambaya ce kiki, haka abin yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in haka ya samu ga mata a masu umarni, kenan su ma umarnin annabi ne suke bi. Haka Aisha ta karantar da ita. Dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idan wannan ya kasance fa amsiki anis sala, to sai ki kame daga sallah. Wannan cikin akwai karantar da mun cewa mace ba ta sallah idan dai jinin haila yana tattare da ita. Fa idza kana al-akharu, idan kuma dayan ya kasance, wannan ne dayan jinin ciwo, fatawaddi sai ki alwala wa salli ki sallah. To kaga wannan hadisin ya ce idan jinin ciwo ne kawai da lokacin sallah ya mi za ta yi, sai ta je ta yi alwala ta yi sallah. To shi hujinin yana ci gaba da zuba, shi yasa malamai suka ce maccan da take zubar da jinin ciwo tana da larura, lokacin sallah kawai za ta yi alwala ko da jinin ya ci gaba da zubawa ta ce ta yi sallah, kuma ko tana cikin sallah yana zubawa ta yi, har an ce cikin matan sahabbai ma akwai wanda in tana sallah ma sai an tara wani abu kasanta saboda jinin yanda yake zuba, kuma ta ci gaba da sallah. To wannan shine hukuncin ta domin larura gare ta, kuma kamar yadda ya gabata cewa duk wanda yake da larura haka nan ne hukuncin shi, ko larura ta fitar da iska, wanda yake da larura ta cewa tusa ba ta gabci mashi, to shi ma duk lokacin sallah zai je ya alwala ne, ko da kawai yana cikin alwallan yana saki zai dai ci gaba dai, in ya kai karshe yanzu shi mai larura ne kawai sai ta shaje ya sallar shi. Dan wanda yake da irin wannan ciwon tana yiwa in ya zo alwala ma ya ta fitar da iskan ko kamin ya kare, haka ma an yi kawarta sallah kamin ya kare, Allah kadai ya san ko dana zai, to zai ci gaba har sai ya gama sallar shi saboda lura gare shi ko musulunci sauki gare shi idan aka ce masa a sai in ta daina hutawa kadai kai sallah ai ba zai yi ba kenan domin ba a san ranar warkewa ba to haka ma mutumin da yake da ciwon hitsari shi ma ya zama hitsari bai gabce masa dasa yake dugowa yake kowane lokaci to in dai lokacin sallah ya ba za ka ce ba ai ai da magariba nayi sallah dan haka yanzu ba sai nayi ba ga isha'i kai da kake da larura kullu abu na zuba dan haka kawai da inda lokacin sallah ya za ka je ka ƙara yin alwala in ka maimaita kawai sai ka je kai to haka nan ne ita ma hukuncin wannan wanda take da istihada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata fatawaddi ki alwala wa salli sai ki sallah kuma wannan ya ga ya nuna mana kenan shi jinin ciwo bai hana me bai hana sallah jinin haila shine yake hana sallah kenan dole ne mace ta iya bambance tsakanin su don in bata bambance ba sai ta ki yin sallah lokacin da ya kamata ta yi sallah ko kuma ta bar sallah lokacin da bai kamata ba ta bari kenan bambancewa ya zama dole rahu abu dauda wa nasa'i wa sahih ibn hibban wal hakim istankarahu abu hatim wa fi hadisi asma ibnati umais wa fi hadisi asma ibnati umais a cikin hadisin asma diyar umais Asma'u diyar Umais ita ma tana cikin sahabbai mata masu daraja masu girma radiyallahu anha babbar sahabiya ce tana cikin wanda suka musulunta tun harko-harkon musulunci tana cikin wanda suka yi hijira biyu suka yi hijira zuwa kasar Habasha kuma suka yi hijira zuwa kasar zuwa Madina ta yi hijira harko tare da mijinta Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu to haka bayan rasuwan shi domin Ja'far ya rasu ne a yakin Mu'tah ko ina ga mun karanta shi ma kissar shi cikin wannan Ja'far ya rasu a yakin Mu'tah da aka yi to bayan rasuwar Ja'far sai Abubakar Siddiq yarda Allah ta tabbata a gare shi ya aure ta ta haihuwar mashi da mai suna Muhammad Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq bayan Abubakar Siddiq ya rasu tana aure da shi sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aure ta ta haihuwar mashi da mai suna Yahya Yahya ibn Abi Yahya ibn Ali ibn Abi Talib to kaga wannan matai tana cikin shahararrun sahabbai saboda ta aure manya-manyan sahabbai guda uku Ja'far ibn Abi Talib wanda ta haihuwar mashi da uku sannan ta aure Abubakar Siddiq sannan ta aure Ali ibn Abi Talib radiyallahu anha wa fi hadisi Asma ibnati Umais a cikin hadisi Asma diyar Umais inda Abi Daud a wajen Abi Daud wal tajlis fi mirkan kuma ta zauna a cikin daru ko bahu mirkan shine babban kwano wanda ake wanki da shi bahu dan haka sai ta zauna a cikin bahu fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma'i idan taga wato masara saman ruwa shine sufra taga wani kala wanda yake zuwa ga masara yalo fawqa al-ma'i saman ruwa faltaghtasil lidh-dhuhri wal-'asr to sai ta yi wanka domin azhar da al-asr ghuslan wahidan wanka guda faltaghtasil lil-maghrib wal-'isha ghuslan wahidan ta yi wanka domin magariba da isha'i wanka guda wa taghtasil lil-fajr ghuslan wahidan ta yi wanka domin sallar asuba wanka guda wa tatawadda'u fi ma bayna zalika sai ta yi alwala a cikin abin da yake tsakanin haka to shi wannan hadisin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zauna cikin bahu kenan sai ta zauna cikin bahu sai ta zuba ruwa idan ta zuba ruwa sai ta yi zaune idan ta yi zaune cikin shi to sai ta ga me zai bayyana saman ruwa idan ta ga wani wato kala wanda yake zuwa ga masara saman ruwa to kenan yana nuna mi yana nuna ta samu tsarki kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yanda mace mai jinin ciwo za ta gano ta samu tsarki daga haila yanda za ta yi ta gano ta samu tsarki daga haila shine za ta zuba ruwa cikin bahu sai ta zauna cikin ruwa idan ta ga wani ruwa wanda yake da alamun masara haka yayo sama ga ruwa to wannan alamun ta tsarkaka ne daga haila ina yanzu jinin da zai ci gaba da zubawa jinin ciwo sannan can baya kuma hadisi ya karantar da mu cewa ta bambance tsakanin jini. In ta ma iya bambancewa tsakanin jina nan shikenan ba ta da buƙatar wani shiga cikin bahugo. Amma in tana so kuma ba ta iya bambance jinin ba tana shakku, to sai ta zuba ruwa cikin baho kawai sai ta yi zaune ciki. Idan ta zauna ciki to idan ta ga wani masara-masara to alamun tsarki kenan. Yana wannan hadisin ya ƙara wata fa'ida ga wadda take son ta bambance tsakanin jininta na haila da jininta na ciwo. Kenan cewa kuma sai ta yi wanka don ta yi sallar azhar da al'asar wanka guda. Magariba da isha'i wanka guda, asuba wanka guda, kenan a wuni za ta yi wanka nawa? Za ta yi wanka uku. Shi kuma wancan hadisin na baya ya nuna mana ba wanka za ta yi ba mi za ta yi? Ai wallah. To shi yasa malamai suke da sabani bisa kan menene ya dace macen da take zubar da jinin ciwo ta yi, wanka ne za ta yi ko alwala. Game da zancen wannan hadisin da yace ta yi wanka, malamai sun yi maganganu guda uku. Magana ta farko shine malaman da suke da ra'ayin cewa kawai wanka ne za ta dore, amma tana da dama kenan kowace sallah za ta mata wanka, sai dai tana da damar ta dore yin wanka uku a wuni. Amma a ka'ida kowace sallah sai ta yi wanka sannan ta yi ta. Suka ce illa iyaka, wannan hadisin ya nuna an ba ta damar ta iya yin wanka uku. Tana haɗi salloli kenan azhar da al'asar sai ta masa wanka guda, magariba da isha'i sai ta masa wanka guda, asuba ta mai wanka guda. Wannan take da in kuma ba haka ba, kuma in kuma kowace sallah ta mata wanka to haka nan dai ne yafi dacewa da ita. Wannan shine ra'ayi na farko, kuma dalilin su shine wannan hadisi. Ra'ayi na biyu na malamai shine malaman da suka ce ai babu wani zancen wanka ga mace da take zubar da jinin ciwo. Abinda ke da kai a bisa kanta shine alwala, duk lokacin sallah kawai ta yi alwala ta je ta yi sallah. Amma wanka sai in ta tsarkaka ne daga jininta na ciwo gaba ɗaya ya daina zuwa ko kuma jinin haila, lokacin nan ne za ta yi wanka. Suka ce dalili kuma domin wannan hadisin da yace ta yi wanka, hadisi ne wanda yana da illa, malamai ba su sallama ma ingancin shi ba. Don haka kuma yin wanka abu ne wanda yake wahalar da mace a ce duk kowace sallah sai ta mata wanka. Shi kuma shari'ar Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya maku wani kunci ba addini. Kuma ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana nihin sauki gare ku ba ya nihin tsanani gare ku. Babu wani dalili na a tsananta mata sai in dalili ya tabbata. Suka ce to tunda bai tabbata ba, don haka asali ba a shari'anta wanka ba, alwala ce ake. Wannan shine ra'ayin malamai na biyu. Sai ra'ayin malamai na uku. Ra'ayi na uku shine wanda yake sharhin Bulughul Maram a Sanani bai Subulus Salam, shine ra'ayin da ya zaba. Wannan na uku shine cewa wanka mustahabbi ne ba wajibi ba, kenan an so ta yi wanka, in ta yi wanka to ta kyauta kuma shi yayi, amma in ba ta yi ba babu komi a kanta. Wannan shine ra'ayi na uku. To amma ra'ayin da ya hirin jayi shine wannan na biyu, cewa kawai ba a shari'anta wanka ba, babu wani dalili da ya nuna cewa macen da take jinin ciwo dole sai ta yi wanka lokacin kowace sallah. Wannan hadisin tunda dai malamai suna da maganganu akan hadisin ba su sallama mai ba, to za a koma akan asali, shine babu wani dalilin da ya nuna shi. Don haka mace mai jinin ciwo kawai za ta yi alwala ne a lokacin kowace sallah ta yi sallah. Allahu a'lam. Wa an Hamnata ibnati Jahshin qalat kuntu ustahab, daga Hamna diyar Jahash, Hamna diyar Jahash ta ce kuntu ustahadu haidatan kasiratan shadidatan, na kasance ina zubar da jinin ciwo zubarwa mai yawa mai tsanani. Fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam astafti, sai nazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman fatawan shi. Fa qala, sai yace innama hiya rakabatun min ash-shaytan, lalle wannan wani halbi ne daga shaytan. Fa tahayyadhi sittata ayyam ki yi haila kwana shida aw sab'ata ayyama ko kwana bakwai, sun maktasili sannan ki yi wanka. Fa izastankati, idan kika tsarkaka. Fa salli 24, sai ki yi sallah 24 aw 23, ko kuma ki yi sallah kwana 23. Wa sumi wa salli, ki azumi ki sallah. Fa inna zalika yujzi'uki, lalle wannan ya wadace ki. Wa kadhalika faf'ali kulli shahrin, kuma kamar haka ke dora aikatawa a kowane wata, kamata hidun nisa, kamar yadda mata suke haila. Fa in qawit, idan kika samu ƙarhi ala an tu'akhir adh-dhuhr abisa ke jinkirtar da azhar wa tu'ajjil al-asr ke gaggauto da al-asr thumma taghtasil hina tatahurina sannan ki wanka lokacin da kike tsarkaka wa tusalli adh-dhuhr wal-asr jami'an ki azhar da al-asr tare thumma tu'akhirina al-maghrib sannan ki jinkirtar da maghriba wa tu'ajjilina al-isha ke gaggauto da isha thumma taghtasilina sannan ki wanka wa tajma'ina bayna salatain ki dora hada tsakanin salloli biyu faf'ali ki aikata wa taghtasilina ma'a as-subhi wa tusallin ki dora wanka tare da sallar asuba kina salla qala yace wa huwa ajabul amrayni ilayya kuma wannan shine mahi birgewan al'amura guda biyu a wajena rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahih at-tirmidhi wa hasanahu al-bukhari wannan hadithun na hamna ibnati jahsh hamna diyan jahsh diyan jahshu jahsh yana da diya ƴan mata guda uku akwai Zainab ibnatu Jahsh matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ummul mu'minina akwai Ummu Habiba ibnatu Jahsh matar Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu akwai Hamna ibnatu Jahsh radiyallahu anha matar Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu wayannan guda ukun dukkanin su ɗayan jahashi ne kuma gaba ɗayan su Allah ya jarraba su da jinin ciwo kowace daga cikin su ta zubar da wannan jinin na ciwo to wannan Hamna diyar jahashi take cewa kuntu ustahadu haidatan kathiratan shadidatan na kasance ina zubar da jinin ciwo wato zubarwa mai yawa mai tsanani an ce ta yi shekaru tai tana zubar da wannan jini to kaga yanzu dai likitoci suna da magani ko akwai maganin wannan jinin yanzu kenan da mace ta samu wannan jinin sai ta nemi likitoci kawai ta nemi magungunna akwai na gargajiya akwai na likita fa ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam astaftihi tace sai nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman fatawar shi wannan ciki akwai karantar da mu kokarin sahabbai mata a wajen neman ilimi da neman fatawa mace ba ta yin zaune tana jahila bata san shari'ar Allah ba kuma bata tambaya ta mutu haka nan wur bai dace ba dole ne mace ta gano akwai bambanci tsakanin ki da ke da mace Kirista da kuma duk wata kafira ba ma Kirista ba duk wata mace da ba musulma ba to ke kina da bambanci da ita akwai hukumce-hukumce da Allah ya tsara miki wanda ya kamata a ce kin karance su kin gane su kin tsare su saboda haka mata suke da kokari ta zo ta nemi fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan jini da yake mata zuba fa qala hay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama hiya rakdatu min ash-shaytan ai wannan kawai wani halbi ne daga shaytan kalmar rakda a larabci tana nihin halba kafa shine rakda kamar yadda Allah ya ce urkud bi rijlik hadha muqtasalun akan Ayyuba alaihi salam Allah ya ce mai urkudu bi rijlik to shine ma'ana to wannan malamai sun fassara shi da fassara biyu innama hiya rakdatun min ash-shaytan wasu kace abinda ake nihi ai wannan halbi ne na shaytan ana nihin wato shaytan ne yake halbin mata da wasu wasi dan dai ya lakit kenan shine ke takulo wannan jinin dan ya dora halbin su da matsalar wasu wasi da kwankwanto da kuma wahami shin kaza ne ko ba kaza bane to shine rakaba wasu kuma suka ce a abinda ake nihi halibin dai ne da kanshi amma abinda ake nihi shedan ne ke halbo wata jijiya sai malaman suka hada wannan innama hiya rakadatun da hadisin da manzo Allah ya ce innama zalik irq a wannan jijiya ne sai suka ce kenan in ka hada wannan da wancan hadisin sun kara huddo karatun da kyau ashe shi jinin ciwo yana hutawa ne daga wata jijiya to wannan jijiyar shedan ne ke zuwa ya halbe ta kuma shaitan dama ya jiri mini bin Adam majarar dam inda yake shiga yana gudana magudanar jini a jikin dan Adam to kawai in shaitan ya ga dama sai ya zo ya halbe wannan jijiyar sai jini ya dora zubawa to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan jinin asalin shi halbi ne na shaitan da yake halban wata jijiya a jikin mace dan haka ba haila bane ba fatahayyadi sittata ayyam ki dora yin haila kwana shidda kenan manzo Allah ya fada mata cewa ta yi haila kwana shidda a cikin wata aw sab'ata ayyam ko kwana bakwai to nan ba zabi bane aka bata an gaya cewa dama mahi yawan mata haila su ba ta wuce kwana 6 ko kwana 7. Akwai wanda kwana 6 suke, akwai wanda kwana 7 suke. Wannan kwana 6 da kwana 7 da manzon Allah ya ambata, matan duniya mahi yawan su hailan su ba ta wuce haka. Mahi yawan su, akwai wanda da yawa kwana 6 ne suke, akwai kuma wanda da yawa kwana 7 ne suke. To shi yasa kenan ba wai kwankwanto bane ko kuma zabi, a manzon Allah ya ga kalolin haila ne wanda shine yahirin jayi a wajen mata. Ana samun wadda haila ta kwana 3 take ko, ana samun wadda za ta yi sama ga haka. To amma dai mahirin jayan mata hailan su bai wuce kwana 6 kwana 7 shine mahirin jayi. To shi yasa manzo Allah ya faɗa mata cewa kenan ki dora yin haila kwana 6 idan kina cikin kalolin matan da suke yin kwana 6, aw sab'ata ayyam ko kwana 7 idan kina cikin kalolin matan da suke yin kwana 7. Sun magtasili, sannan sai ki wanka. Kenan da kwana 6 ya kare ko kwana 7 kawai sai ki wanka. Wannan ya nuna kenan mace idan hailanta ya kare za ta yi mi, za ta yi wanka. Fa idastanqati, idan kika tsarkaka kika yi wanka, fa salli, sai ki ci gaba da yin sallah 24 ta tsawon kwana 24 idan kin yi haila kwana 6 ko, idan kin yi hailan kwana 6, aw 23 ko kuma kwana 23 idan kin yi hailan kwana 7. Wadda ta yi hailan kwana 7 kenan za ta yi sallan kwana 23 a wata ko, wadda kuma ta yi hailan kwana 6 za ta yi sallan kwana 24. Wasumi wasalli, kuma ki yi azumi ki yi sallah. Wannan ya nuna ashe wato idan mace tana zubar da jinin ciwo za ta yi azumi kuma za ta yi sallah, amma idan tana jinin haila ba za ta yi ba. Fa inna zalika yujzi'uki, lalle wannan ya wadace ki. Wa kadhalika faf'ali kull shahr, ki dora yin kamar haka a kowane wata. Kenan kowane wata sai ki kirdalin lokacin hailan kiki kwana 6 ko kwana 7, sauran kuma kwanaka ki ci gaba da yin sallar ki koda jinin yana zuba. Kama tahidun nisa, kamar yanda mata suke haila a kowane wata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ya mata bayanin cewa tana da damar ta dora hada salloli tana yi wanka kamar wancan hadisin ko. To sannan kuma he manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata banda ma hada salloli kuma tana da damar banda wato hada wanka ga sallah biyu wanka guda ko, to kuma tana iya hada sallolin ta yi jam'u suri, wanda malam fiqh ke cewa jam'u suri a zahar, kenan ta jinkirta sallah a zahar sai karshen lokacin ta sai ta gabatar da ita sai ta yi ta, sannan sai ta biyo da la'asar kai tsaye. Ta jinkirta sallar magariba sai wato karshen lokacin ta sai ta yi ta kai tsaye sai ta kawo isha'i. Tana da damar ta yi haka, ta dora wanka kuma ta dora hada salloli. Sallar asuba ita ma ta mata wanka guda. To sannan a ƙarshe yace wa hu ajabul amrain ilayya, wanda malamai suna da maganganu cewa wannan maganar manzo Allah ce ko maganar ita Hamna ce. Wasu ce maganar manzo Allah ce shi yahirin jayi kuma shine asali. Wa hu ajabul amrain ilayya, kuma shine mahi wato birgewa al'amrain rabiu. Ana nihin al'amari na farko shine yin alwala game jinin ciwo a lokacin kowace sallah, shine lamari na farko ko. Lamari na biyu shine mi gama alwala da wanka, ta dora yin wanka kuma tana yin alwala. To shine kenan sai manzo Allah ya ce wannan gama alwala da wanka shine al'amarin da yake birge ni a cikin al'amuran guda biyu. Wannan ne kenan a iya yin biyu, ko dai ta dora yin alwala kadai ko kuma ta dora hada alwala da wanka. Amma hada alwala da wanka shine wato ajabul amrain ilayya, al'amarin da yake birge ni cikin al'amuran guda biyu. To wannan kaga in magana Hamna ce ba karatu jijigo, in kuma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ayi bayani na karatukan da ke ciki. Sannan kuma karatu ya gabata dai game da hukuncin yin wankan nan ko. Rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahih at-tirmidhi wa hasanahu al-bukhari. Za mu tsaya akan wannan hadisi insha Allah ta'ala. Karatu na gaba sai mu dasa abinda muka karanta da dai Allah ta'ala ya amfane mu da shi, ba mu lada kurakuri. Allah ta'ala ya gafarta mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Alhamdulillahi rabbil alamin.